الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوضع متاش درسينة لاتن دبير أتكين كراتم منا ألفية الحديث تاع الإمام السيوطي يو شابيو قواتن جماعة ربيع ثاني هجرة دبو دادري حدود سلاتين دترا ودى تيدي دي سلاتين دادي قواتن شابيو شكرة دبو بيو دو قوم شابكو يتميلادية زامو تاش باب خاتمة واتو خاتمة أكان أنواع الحديث الضعيف نوئي دبن دبن الحديث الضعيف واندى زمن تو كمر واندى زمن تو كمر خلاصة ني نا دكما مسائل دبن دبن ميسلينيوس na'am din danganci hadith na'am sannan mun ga yanzu insha Allah gashi ta dace da karshen shekarar turawa saboda ka sabo shekara zamu shiga jarhuwat ta'dil na'am
bismillahir rahmanir
rahim na'am
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah
sallallahu alaihi wasallam
amin qala bismillahir rahmanir rahim
na'am yace khatima wato khatima karshe wato khatima abinda ake rufewa
sharru da'if al-waqf fal-matruk thum dun-nukri fal-mu'allu fal-mudradhum wa ba'dahu al-maqlub fal-mubtarib wa akharuna ghayra hadha yaktabu
na'am mutsaya nan ko yace sharru da'if mafi sharrin hadisi wanda mafi sharrin wato khabar riwaya wadda take da'ifiya alwadu wanda aka kirkiro shi ai almawdu wannan min babi wato tasmiyatul shay'i bismil masdar alwadu wato yawanci ana tasmiya da masdar ta min babil mubalagha amma yana nufin almawdu ai ko kuma alwadu yana nufin dhu wad'in ma'abucin kirkira wato hadisi ne yana nufin dai alhadithul mawdu' fal matruku thum sannan alhadithul matruk alhadith al matruk shine wanda yake a cikin isnadin sa akwai wanda ake zargi da ake wanda ake tuhuma da ƙarya al muttaham bil kadhib wato wanda aka soke shi cikin adalar sa yana ƙarya a cikin hadisan mutane amma bai a taba ji yayi ƙarya a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine muttaham bil kadhib thum sannan dhunnukri hadisi al-munkar shine wanda yake kuskuren sa ya bayyana ya zamanto rawi ya saba ma wanda suka fi athiqat ko kuma mutun ya zo da abinda ba shi da asali cikin addini kuma ba shi da matsayi na aminci da za a iya karban riwayar sa za a iya karban tafarrudin sa da wannan fal mu'allu sannan hadisi da yake ma'lul da aka al-mu'all shine al-mu'all daga Allah ismu maf'ul min Allah al-hadithul ma'shine hadisin da illar sa ta bayyana wato wanda zahirin sa ingantacce ne amma illa ta bayyana na fal mudraju dum to sannan al-mudraj dumma ay an hada tare da shi wannan dumma mabni lil majhul shi yasa kace fal mudraju dum yubam fal mudraju sannan al mudraj kunta da al mudraj ko shine wanda aka hade maganar ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba aka hada ta da magana annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu al maqlub bayan sa ai bayan al mudraj sai al maqlub al hadith al maqlub wanda aka samu qalb a juyawar riwayar imma fil isnad wa imma fil matan fal muttarib to sannan kuma al hadith al muttarib wanda ba yadda za a yi ka iya jami an ruwaito shi ta fuskoki daban-daban kamar hadithul khat idan al khat wajen sa idan mutun yazo ya rasa sutura aka ce ja layi ba wannan hadisin muttarib hakazalika hadisin cewar idan mutum ranar sallah bai zo yayi dawafi ba har rana ta fadi to ya koma cikin ihramin sa to haka ko ya cire kayan sa tawaful ifada in har ran sallah yayi jinkiri bai tawaful ifada a ranar ba to idan yamma ta yi ya koma muhrim sai ya koma ya sanya ihramin sa sai ko bai dore ihram sai wannan hadisi ne muttarib amma Sheikh Al-Albani ya sahaha wata tariqa saboda haka yana daga cikin ra'ayoyin sa Sheikh Al-Albani za ga wadansu suna fatawa da wannan suna tsananta mutane yanda ya kamata a'a to annabi sallallahu alaihi wasallam ba ranar sallah ya tawaful ifada ba to wai in ba kai wannan ba a hadisi ne aka ruwaito shi ana dangana shi zuwa ga Ummu Salama cewa idza ramaytumul jamra wa halaqtum kina nan dai a cikin sharh ma'anil athar malamu Sheikh Muhammad Mustafa al-A'zami Muhammad Diya'ur Rahman al-A'zami lokacin da muke karanta shi dai yace wannan hadisi muttarib ne kuma yayi dirasa kikkiawa ta hadisin to wannan dai misali ne na'am fal muttaribu sanna hadith al-muttarib wa akharuna ghayra hadha rattabu wa akharun wadansu sauran kuma daga cikin malamai masu tasnifi ghayra hadha rattabu sun yi tartibi ba wannan ba saboda ka nuna maka cewa wannan shi shine nasa tartibin za a iya saba masa hagani ba a rigima dan ra'ayi ne wannan ta daga cikin amana wato wani lokaci shine fa'idar sanin khilaf saboda wato kada ka rinka rigima mutane in ka san cewa matsala an yi sabani to ka san abinda zaka yi ma mutum inkari wanda aka yi sabani daban da wanda zaka yi inkari wanda ba a yi sabani ba to mu mushkilan mu yanzu matsala da take akwai sabani sai ai inkarin ta kamar matsala ce wanda take babu sabani a cikin ta bayan kuma duk malamai da suka yi magana akan amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar irin su Imam An-Nawawi irin su Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah kafin su kuma da kamar su Abu Nu'aym duk sun nuna kan cewar babu inkari fi masailil khilaf aslan ma ba a inkari a cikin masailil khilaf idan matsala ce wanda aka saba to babu inkari to sai dai wani sai ya rinka ganin kan cewa a wannan matsala bai kamata ya zamanto an yi khilaf ba saboda shi yana ganin kan cewar mukhalafa akai ba khilaf ba kamar matsala ce wanda aka gina ta akan ijtihadi kai kuma kana ganin kana da hadisi to amma kowannan ma za ta iya zamanto wa khilaf saboda shi zai iya ganin kan cewa wannan hadisin ba nasi bane a matsalar ko kuma kharij an mahallin niza kai ko kana ganin kan cewa kai kana da hadisi amma akwai su din akwai waɗansu din waɗanda suke kamar matsala ce wanda take kharij mukhalafa ce kamar Ibn Abbas da auren mut'a Ibn Abbas da auren mut'a haka Ibn Abbas da almajiransa har suka bar duniya su kan cewa auren mut'a halal ne a wajen su amma haka ai mu kusan gabaki ɗaya malaman ahlus sunna ba sa daukan wannan a matsayin khilaf bal suna daukan wannan a matsayin mukhalafa ya saba saboda hadisin da ya shafe hukuncin mut'a Ibn Abbas hadisin bai zo masa bane bai san hadisin ba shi yasa ya saba inda ya san hadisin da ba zai saba ba kamar da yake cewa babu riba illa fi nasi'a Ibn Abbas baya ganin ribal fadl riba ce amma daga baya ya dawo da wannan da ya ji hadisi daga wajen waɗansu daga cikin sahabbai sai ya dawo ya bar wannan to haka zalika shi auren mut'a din ba to almuhim dai wannan istidrad ne qillatul ittila qillatul ittila karancin wato ka dama yawanci ai abin da yake kawo wannan shine wanda ya saba maka yana da hujja amma kai baka san yana da hujjar ba shi yasa saboda haka sai kai mu'amala da shi akan wanda yake fadan magana ba da hujja ba to kaga kuma rashin sanin ka ga hujja wannan qillatul ittila ne wato ka san abin da zaka tabbatar ya fi sauki bisa ka san abin da zaka kore eh annafi ashaddu min al-ithbat eh mun yi wannan a cikin na'am mun karanta sharhin
Fatima fi bayani tartibi anwa'il fa'il wa masa'il tata'allaqu bihi
na'am rifewa fi bayani tartibi anwa'id dha'if a cikin bayanin jeranta nau'i daban-daban na al-hadithu dha'if da kuma waɗansu masaloli da suke da alaƙa da alhadithu da'if mafi sharrin da'ifi na daga wato riwayoyi shi ne alwadu'u kirkira ay almawdu' wanda aka kirkira
hadha amrun muttafaqun alayhi,
wannan al'amari ne wanda an yi ittifaqi akan sa, babu sabani akan wannan.
Kama sarraha al-mutaqaddim,
kamar yanda ya bayyana da wannan a cikin at-tadrib, tadribun nawi, tadribur rawi.
Bal huwa fil haqiqati ghayru hadith,
bal ay kai haqiqi a cikin haqiqan al'amari ma al-mawdu' ay ba hadith bane, kamar yanda ya bayyana, kamar yanda ya gabata, amma an ce an sa shi a cikin hadithud da'if tanazulan ma'azaimihi, wanda ya kirkiro shi, ya kirkire shi akan hadithud da'if, kuma saboda malaman hadisi sun ambace shi a cikin littafin su, shi yasa amma haqiqatan ai ba da'if ba hadisi bane, tunda ingan nasabta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne. Na'am.
Fa ba'dahu
bayansa, bayan shi al-mawdu, al-khabaru al-matruk, hadisi wanda yake matruk, sai fassara maka shi wanda yake wannan dira da cikin muraja'a, tunda mun yi shi ne hadisin da wanda aka yi tuhumar sa ake zargin sa da ƙarya ya kadaita da riwayar sa, kuma mun bayyana muku cewa al-muttaham bil kadhib shine man yakdhibu fi hadithin nas wa in lam yathbut annahu yakdhibu fi hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake in yana magana tsakanin sa yana ƙarya amma ba a taɓa ji yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba. Na'am.
Kuma ba da dhunnukri,
sannan bayan sa dhunnukri
ai munkar,
ma'abucin nakara, ai ana nufin al-munkar,
wa huwa man farada bihi man lam yablugh fi thiqati wal itqan ma yahtamilu ma'ahu tafarruduhu,
ma yuhtamalu ma'ahu tafarruduhu. Shine hadisin da wanda ya kadaita da shi, man lam yablugh min al-thiqati wal itqan, wanda a wajen al-thiqa wato aminci, wal itqan da kyautata riwaya, bai kai ma yuhtamalu ma'ahu tafarruduhu ba, bai kai matsayin da za a iya karban a ce ya kadaita da wannan ba. An fahimta? Wato mutum ya ruwaito abinda a wajen riwaya, bai kai a ce ya ake ba wanda ya ruwaito wannan sai shi ba. Don malaman hadisi suna da wannan, in aka ruwaito hadisi sai ce me yasa wannan hadisin yana nan a ce ba wanda ya ruwaito sai wani. To wannan ya kawo maka wannan shine ainihin ta'rifin al-munkar. Al-munkar shine mukhalafatul ad-da'if liman huwa awthaq minhu, haka ake fada a wajen mustala, amma haqiqatan inda al-mutaqaddimin al-munkar shine tafarrudu man la yuhtamalu tafarruduhu, mutun ya kadaita da riwaya kuma wanda yake bai kai matsayin da za a karbi a ce shine kadai ruwaito wannan hadisin. Yanzu kamar hadithin salatu tasbih, aka ta saba yadda ake sallah, ta zo da wannan. To inda kamar a ce shi yasa Imam Ahmad da aka gaya masa hadisin, yana raunana hadisin, sai aka ce masa to ga wani, aka ambata masa wani, sai ce wani fiqa ne, sai aka kawo masa isnadi da ya ruwaito hadisin salatu tasbih, sai ya karbi riwaya, saboda wanda yake a ga mutum ya ruwaito abinda ba wanda yake ruwaitowa sai shi, to sai in ya zamanto wato ya kai matsayin da za a amince da shi wajen fiqa dinsa da itqan, sai ya hada fiqa da itqan. Shi sa haka irin wani lokaci kuma wannan yana koma zuwa ga dhauqin a'imma ne, ya zuwa ga dhauqin a'imma, wani lokaci sai su ce hadisi munkar, amma wajen wani kuma shi kuma sai ya ga ba munkar bane. Yanzu ka kamar Imam Ahmad a hadithin istikhara da yake cikin Bukhari, Imam Ahmad ya ce munkar ne, saboda Musa ibn Isma'il at-Tabrizi shi ya kadaita da shi, amma Bukhari ya karbi tafarrud din sa, ya ruwaito shi a cikin sahih, amma Imam Ahmad yana ganin hadisi ne munkar, saboda yana ganin ta ya za a yi hadisi kamar wannan a ce ba wanda ya kadaita da shi, ba wanda ya ruwaito shi sai shi, kuma da wata illar da yake cewa mutanen Madina idan hadith suka kasa, wato idan hadisi ba su gane shi ba, kawai sai su ce masa Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir, wato sai su bi jadda, kuma hadisin haka yake. To al-muhim al-munkar shine a martaba ta uku, ta hudu, sorry ta uku ne ko? Na'am.
Ba'da al-mu'all,
bayan sa al-mu'all, shine hadisin da yake zahirin sa kubuta da aka yi hange bayan bincike akan abin da yake suka akan amincin nasa zahirin sa sihha sahih dukkan sharuɗan hadithun sahih an samu amma ba'da taftish sai aka gano cewa akwai wani abu da yake suka akan wannan salama din to bayan sa al-mudraj shine zance da yake faruwa da yake afkuwa a cikin matanin hadisi amma kuma baya daga cikin hadisin wa qawluhu da yace dhum takmila cikar baiti ne dhum ai ma'ana an hada tare da su bayan al-mudraj a cikin daraja martaba sai al-maqlub shine hadisin da aka musanya wani abu da wani abu daban a bisa fuskar da ta gabata wato a cikin babin al-maqlub to sannan bayan sa al-muttarib shine wanda fuskokin riwayar sa suka saba ba tare da samun abin da za a rinjayar da shi ba kuma babu karbuwar sa ga ayi jam'i tsakanin waɗannan fuskokin bainaha ya kamata ko qabila lil jam'i bainaha tunda al-wujuhu yace wujuhuhu so da kamata ya zamanto bainaha la allahu bainaha Imam Suyuti yace a cikin at-tadrib tadribur rawi to haka Sheikhul Islam ya jeranta su yana nufin Al-Hafiz Ibn Hajar ko she in dai Suyuti yace Sheikhul Islam yana nufin Ibn Hajar in ya fada yayi shiru amma in yana nufin Sirajuddin al-Balqini ne to zai fada yace Sheikhul Islam al-Balqini wa akharuna
min al-musannifin
wadansu kuma daga cikin marubuta
ghayra hada tartib
wannan tartibi wani wannan jerantawa wanda aka ambata anan haka suka jeranta na'am Abu Sulaiman al-Khattabi Hamad ibn Sulaiman al-Khattabi mai sharhin Abu Dawud malamin lugha ne kuma malamin fiqh
sharruha al-mawdu'
yace sharruha mafi sharrin hadisi sharrin hadisi masu rauni shine al-mawdu'
thumma al-maqlub
sannan al-maqlub
thumma al-majhul
sannan al-majhul wato wanda akai illan sa ya zamanto jahala ce amma kaga mu ba mu karanta al-majhul a cikin anwa'ud da'if ba
Wa qala Badruddin az-Zarkashi
Badruddin yana da annukat ala kitab Ibn Salah Nukatu Zarkashi kuma yana da littafin Al-Bahr al-Muhit a usul al-fiqh babban littafin nasa na usul al-fiqh na lokacin muna jami'a da ya fito akai ta murna da fitowar sa saboda an dade sai dai ka rinka ji ana ihala ga littafin amma ba a ganshi ba kamar abin nan ne kamar kaukabul kamar afwan wannan littafin ne littafin Hanabila dinnan na usul shi ma wanda yake juz'i hudu wanda yake shine muntaha din su ya kwanta mu na Badruddin az-Zarkashi
ma da'afuhu la li'adam ittisalihi sab'atu asnaf
hadisin da yake raunin sa ba saboda ittisalin sa bane wato nau'i bakwai ne jinsi bakwai ne akwai jinsi bakwai wanda aka rauna nashi ba saboda ittisal ba ba saboda rashin ittisal ba
sharru al-mawdu'
kun gane wanda aka da'afa shi wanda yake komawa ga rashin ittisal sune kamar al-mursal al-munqati' al-mu'dal al-mu'allaq al-mudallas to wannan suna su mai sauki ne illa su mai sauki ce to amma wanda yake komawa ya zuwa ga adamul ittisal to shine yace jinsi bakwai ne na'am
sharru al-mawdu'
mafi sharrun su shine al-mawdu'
thumma al-mudraj
sannan mudraj
ثم المقلوب
سنن المقلوب
ثم المنكر
سنن المنكر
ثم الشاذ
سنن الشاذ
ثم المعل
سنن المعل
ثم المضطرب
ثم المضطرب سنن المضطرب في ترتيب ده كاو سكينه نعم
قال المصنف
الامام السيوطي يجي
هذا ترتيب حسن
وانا جيريني ككاوا
وينبغي جعل المتروك قبل المدرج
كما يا كما تسني المتروك كفن المدرج
وان قال فيما ضعفه لعدم اتصاله
kuma sannan kuma a ce a cikin hadisan da suke raunin su saboda rashin ittisalin sa ne a ce sharrin sa al-mu'dhal saboda al-mu'dhal an samu inqita'i a wurare sama da daya
kuma
sannan al-munqati
sannan
al-mudallas
sannan mursal
to ya kara maka thummal mursal haka ya kamata gaskiya a wannan nukta ta mu babu amma wannan aula thummal mursal وهذا واضح وانه كو ابيينه yake ko tartibin kaga yace tartibin al-zarkashi yace hadha tartibun hasan in ka lura din in aka wanda kawai ba asa ba shine al-matruk shine wanda ake ce ma da'ifun jiddan da'ifun jiddan kaga in ka sanya shi ka cika to wanda yafi komai sharri shine al-mawdu wanda yake ƙarya ne aslan to sannan al-matruk saboda shi yarin janibin raddi yayin rinjaye ko la ya taqawa al-matruk duk inda aka ruwaito shi da ƙarin riwayar sa ba zai karfafu ba sannan al-mudraj shi ma al-mudraj ya bayyana cewa wannan ma maganar ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam bace sai dai bambancin sa da mawdu wannan khata'an abin ya faru bisa kuskure ne kuma akwai lafazi wanda yake na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba na sa ba shi amdan ne na'am to sannan al-maqlub shi ma al-maqlub wannan kuskuren ya bayyana lalle cewa kuskure ake ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba kamar hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu kaga qalb akai hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu al-yamin shine hannun dama ne yake ba da sadaka ta hagu ba ta sani ba to wani kuma sai ya kallaba
adala adala sahabbai hadisi Abu Hurairah fa man istata an yudila qurbatahu wa ta'jilahu falyafa to aka ce nan mudraj din in ya zanto wala Allah ba kuskure ne bai zama ai kuma ruwayar da Abu Hurairah shi wasu daga cikin sahabbai sun ganshi yana yi har yake kokari ya koyi musu baya sosai
a ai shi feminista an yutila ghurratahu falyafal wannan thabit wanda yace mudraj ne magana samar juha ce abinda Abu Hurairah yake alwaladin ila sa wato ila al-abd da yake alwaladin ila saq wannan shine ba marfu ba wannan shine fahimtar sa
amma wannan
ba idraj bane فمن استطاع ان يدرج ان يطيل غرته فليفعل ايه غرته وتحجيله دين شيني ake kaddara shi na'am
amma shi
aikin shine na'am
magana ta sa ba tana nuna aikin ba
aikin a'a aikin nasa shine wanda yake ba marfu ba ya fahimtar sa ba ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi bane kuma shi yake boyewa law alimtum annakum ha huna ما توضأت وضوئي هذا
لفظين
يا تبتا إطالة القرى شين يسوم تانيس صورا سابيس وسوم فهم چيشي أكن إحسان الوضوء شيكم يفهم چيشي أكن ظاهر انسا
كمان موينك يا سمد يما بحي لاتن برا
ito amma ai wannan kaga hadisin Abdullah ibn Zaid ya hana faman zada ala hadha faqad taadda wa asa wa zalama na'am
sai
rajihin zance shine ba mudraj bane magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce
karina da tunna haka
to ni da bazan iya tuna ba yanzu da yanda tahrijin hadisin yake amma ka je ka binciko sai ka je ka binciken riwayar shine wajibi dinka na'am yawa me fa'idar wannan tartibin me fa'idar tartibin anwa'ud da'if fa'idar tartib din guda biyu ce na farko dan ka san wanda yake da'fuhu muhtamal wa da'fuhu ghayru muhtamal raunin da za a iya dauka da wanda ba za a iya dauka ba saboda haka zaka iya sanin wanda zai yi injibar da wanda ba zai iya injibar ba wanda za a karfafa shi da wanda ba za a iya karfafa shi ba na biyu kuma yayin da ka samu guda biyu sun zo sun ci karo da juna wane zaka kaddamar wajen cewa wannan yafi saukin barna to kaga wanda yake ashaddu da'afan shi wannan sai ka ce wannan sai a aje shi wanda yake aqallu da'afan sai a karbe shi in ya zama to dole sai an yi aiki da guda daya ta babin wato tarjih bainal adilla na'am wa man rawa matnan sahihan yajzimu
wahiyan aw hadhu la ya'lamu
na'am
bighayri ma isnadihi yunarrabu
na'am
wa tarkuhu bayana da'fin qad rabu
na'am fi al-wa'd aw
fada'il al-a'mal lil-aqd wal-haram wal-halal
na'am wa man rawa matnan sahihan yajzimu wanda di ya rutashi riwayar matani sahihi yajzimu to ya jazma yayi shi bi sighatil jazmi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yanke babu wani shakka aw wahiyan aw haluhu la yu'lamu bighayri ma isnadihi yumarridu ko kuma in ya ruwaito matnan wahiyan mai rauni aw haluhu la yu'lamu ko kuma matani wanda halinsa ba abin sani bane bai san dai ko ya inganta ko bai inganta ba yani la ya'lamu yana bai san da'if ne ko sahih ba shine la ya'lamu mustawal hadith kawai ya ga hadith bai san matsayin sa ba bai san matsayin sa ba wai riwayar majhul ba bi ghairi ma isnadihi ba tare in ya ruwaito shi ba tare da ambaton isnadin sa ba yumarridu to ya kawo shi da sigatut tamrid yace warwiya an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce rawa ba in ka ce rawa abu huraira an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai jazma kayanki wannan sai akan riwaya sahihiya amma in da'if yace ko baka san matsayin ta ba sai dai ka ce warwiya dole sai ka kawo da siga shine ai wannan ita ce ake cewa sigatut tamrid siga ta raunanawa ta nuna rashin lafiya
yes rawa shi ma ba magani lil majhul
bane a rawa ba magani lil majhul bane in ka ce rawa abu huraira in ka ce rawa abu huraira ko kuma ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko qala abu huraira wannan duk sigatul jazmi ne baka wani shakka ko amma ka ce an ruwaito to wannan sigatul tamrid ne wannan asali wanda ya kawo wannan Imam al-Bukhari a wajen ta'liq din sa idan kun tuna lokacin da muka yi al-mu'allaq duk lokacin da muke mabahithul sahih ya ce al-mu'allaqat al-Bukhari wato a nau'i biyu ne idan ruwaito bi sigatul jazm to wannan yana nufin sihhatuhu ila man allaqahu in yace qala bahz wa qala bahz ibn hakim an abihi an jaddihi to daga gare shi zuwa bahz din nan isnadi ne ingantacce shi yasa ya yanke amma in yace warwiya an usman qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to isnadin zuwa usman tunda yace ya kawo shi da mabni lil majhul ya nuna wannan wato bai yi maka takaffuli da ingancin sa ba zuwa ga usman akwai rauni to shine sai suka dauki wannan malaman mustala suka ce wannan ta zaman to kaida duk wanda ya tashi riwayar hadisi idan ya san cewa wannan tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya san wannan hadisi sahihi ne wa bitali ko hasan ne ma zai yajzi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma idan ya san hadisin da'if ne ko kuma bai san matsayin sa ba, kuma ya tashi riwayar ba da isnadi ba, bai ambaci isnadi ba, to sai ya kawo da sigatut tamrid, yace waqila an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, an ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ka gani? Ka gane bambanci malam Mukhtar?
Ka gane sunan da kamar misali na ce rawa, sai ban kawai isnadi ba.
To ai bazai ai menene wa bada fi'ilin fa'ilun fa in zahar fa huwa wa illa fa dhamirun nistatar, ai in baka fadi fa'il ba akwai fa'il din, dhamir ne yaudu ila madha, yaudu ila wani abu,
wadan bada ban mun kai
na ko da ga baka da ba bada fi'ilin fa'ilun haka ma dan malik yace in dai ka fadi fi'il to akwai fa'il, fa in zahar fa huwa, in ka fade shi to yana nan, wa illa in ko bai zahara ba fa dhamirun nistatar taqdiruhu huwa zaka sanan sai ke masa sai ke nemo masa inda yake komawa yanzu a gare shi, in kace qala shi yasa zaka yanzu kaga kamar wannan, in aka ce qala fit tadrib ko ba muna gani ba anan qala fit tadrib, waye ya fada manil qa'il sahibul tadrib, shi mai tadrib din, waye mai tadrib kuma Suyuti, to wannan ikhtisar ne ba sai ya ce qala Suyuti fit tadrib ba, yace kawai qala fit tadrib, fit tadrib tadlis ai yake fadan wasita ne,
yace an
kin fadan wasita ne, yace an wato kulura wannan akwai wannan fa abinda mutaakhirun suke yi ne ba akan asarin riwaya ba, su riwaya da isnad ba, wato kamar kana rubutun littafi ko kana kuduba ko kana lecture zaka fadi magana annabi sallallahu alaihi wasallam, idan sahihi ne sai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yajzim, idan kuma ka san da ifi ne ko baka san hukuncin sa ba to ba za ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba, za ka yi ɗayan abu guda biyu, imma ka ce an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kaza, ɗaya kenan, hanya ɗaya kenan, hanya ta biyu ka kawo isnadi ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ga isnadi, ko da da'if ne in ka fadi isnadi ka fita, eh man ahalaka fa wato man asnada lak faqad ahalak, an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai da ne kai ba baka da sabon ba, to ai kutsan shi din ne, to ai wannan shine hakikaci, shine amanar, shine amanar, to yanzu kai ka san hadisi dhaifi ne, ka san hadisi dhaifi ne kuma ka kuma sai ka zo ka fade shi, amma kuma kana ganin kan cewa ya halatta ka fada saboda waɗansu itibarar kamar yadda zamu gani,
wannan da ke magana ka kuma ka kala lokacin
kan ce akwai wani hadisi dudan shi da an bada bayani
an ce dhaif ne an ko kuma bai inganta ba, eh to aukam a wannan kamar aukam aqal idan baka fadi lafazin yanda yake bane, eh
wannan yana shine albani ya ce wa sai misali
a cikin tamamul minna, na'am, na'am, shi ma wannan kaga to kaga ya saba ka'idar, maimakon ya zama to kan cewa idan hadisi sahih ba za ka ce masa ba za ka kawo shi sigatut tamrid ba, ka ce warwiya, kwarai haka ne, na'am, to kun gane wannan? Kun gane kaida Malam Mukhtar inda ka iskal? To to alaikum salam, su kenan sai dai kamar abinda nace idan hadis da'if ne kana da nau'i biyu, hanya biyu ta riwayar sa, ka ruwaito shi da sigatut tamrid ko ka ruwaito shi bil isnad, eh shine ka ruwaito shi, yasa ai kaga ya kayyade la yu'lamu bighairi ma isnaduhu yumarridu, assalamu alaikum, ina karatu ne, eh wal uhdatu ala qa'ilihi, eh na'am,
watarkuhu bayana sa'atin
qadrahu, watarkuhu wa tarkahu rawa bayan dha'fin qadar radu kuma hakika sun yadda tarkahu barin sa ga bayan dha'fin bayanin launin hadisi sun yadda da karwaito hadisi da'ifi ne ba tare da ka bayyana ba fil wa'azi in a cikin abubuwan wa'azi ne wato idan hadisin yana wa'azi idan hadisi ne wato ma'ana ai fit tarhib aw fada'il al-a'mal ko kuma kwadaitarwa kan ayyuka wadanda suke kyawa wato masu falala shine targhib lal aqdi banda wajen mas'ala ta aqida wal harami balda mas'ala da take haramtawa wal halali da wadda take halaltawa wajen hukunce da aqida wato malaman hadisi sun yadda karweto al hadith ad-da'if ba tare da bayanin raunin sa ba a wajen abubuwa waɗanda suke na arraqa'iq waɗanda suke su waɗanda suke wato a rauna wanda suke tausasa zuciya wanda suke ban tsoro ko suke kwadaitarwa kan abubuwa ne wanda sun riga sun tabbata wanda suke wa'aztarwa abubuwa na wa'azi na tsoratarwa akan waɗansu miyagun ayyuka da kwadaitarwa akan kyawawan ayyuka indai ba wajen bayanin cewa wannan abin halal ne ba ko wannan abin haram ne ba ko kuma a cikin mas'alar aqida to malaman hadisi sun yadda da karwaito ba tare da kai bayanin abba'af ba na'am na'am
idan muka cire mawdu aka cire mutunci an kawo su mataki mataki to ko wanne daga cikin yanzu
indi akan tarbi wata ne zai ga dokako a ba kowanne bane a mawdu ba za ka riwayarsa ba a cikin targhib wa tarhib wakaza haka zalika al munkar wanda kawai zaka yi shi yasa ai suka ce daga cikin sharadin wato aiki da al hadithu dha'if kai ya zama to dha'fuhu shadid ba mai tsananin rauni ba saboda kaga al matruk al maqlub al munkar duk sun fita na'am
ومن روى متنا صحيحا من الاخبار والاثار
wanda ya ruwaito matani ingantacce daga wato riwayoyi da kuma daga riwayoyi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma riwayoyi daga sahabbai yajzimu to yana yanki yana wato yana yin jazma wato yana zartarwa ya tabbatar wato yana ambaton sa da siga ta yanke magana kamar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innamal a'malu binniyat to kaga wannan sighatul jazmi kenan yace qala rasulullah na'am
ala fi tadrib
imam as-suyuti yace a cikin tadrib
wa
yaqbahu fihi sighatul tamrid a cikin irin wannan tamu gusta kace waruwiya an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat shine abin da kake faɗa an ce an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu wato ka nuna mutane cewa wannan abin kamar ba tabbas bane to shine yake cewa wa yaqbu ya mugusta a cikin abin da yake ka san ingantacce ne ka ruwaito shi da sigatul tamrid na'am eh haka yace shine wanda imamu wanda Sheikh Al-Albani ya masa istidrak na'am kamar yadda yake ya mugusta a cikin hadisi da'if karwaito shi da sigatul jazm dubiyin sabam wato abu ne wanda yake mummuna ya mugusta
aurawa matnan wahiyan
ko kuma ya ruwaito matani wahiyan mai rauni ai mai ba na da'ifi
aurawa matnan
ko kuma ya ruwaito matani wanda halinsa la yu'lamu bai san shi ba shin sahihi ne ko da'ifi ne
aurawa da'ifan
ko kuma ya ruwaito hadisi da'ifi bighairi ma isnadihi wannan ma din kenan kaga kaffa ce wato ba ta ai bighairi isnadihi ai min ghairi dhikri isnadihi ba tare da ambaton isnadin sa ba to a cikin duk waɗannan halaye guda uku ba zai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza a bisa misali ba bal sai dai ya ruwaito shi bi sigatul tamrid wato yazo da sigar wato illantawa ya dan fada akwai yar illa a cikin wannan kamar yace
ruya anhu kaza
an ruwaito daga gare shi kaza
aw balagana anhu kaza
ko kuma wato riwaya ta zo mana daga gare shi cewa kaza
aw warada aw
ko kuma yazo ko kuma an ruwai an nakalto daga gare shi da abin da yake kama da shi daga sigogi da suke nuna illantawa na'am wa tarkahu wato mai riwayato hadisi da'ifi da'if ba mawdu'i ba ya bar barinsa bayana da'afi ba bayanin raunin ga isnadin hadisin to malaman hadisi sun yadda da wannan wato ahlul hadith da wannan su ma daga cikin malamai da suke bin hanyar su to wannan yana nuna cewa ya halatta a yi sassauci wajen isnadai masu rauni da kuma ya wato ana sassauci wajen riwayar abin da yake ba mawdu'i ba na alhadis na daga hadis na daga hadisi wanda yake da'ifi mai rauni haka zalika da yin aiki da shi ba tare da bayanin raunin hadisin ba idan ya kasance a cikin kamar wato wa'azi ne ko kuma a cikin ayyuka waɗanda suke na bayyana falala da kuma alqasas wa'azi shine labarurruka kissoshi da wannan su daga abin da yake ba shi da alaka da aqidoji da hukunce hukunce kamar yanda yace na'am to eh fadailus suwar idan da da'if ne a bisa wannan za a iya ruwaito su duk da'ifai ne ba na'am
zai yi ba a samu wani ruku da shi kamar ya zama ibada
ban ji ba
wani ruku da shi a ibada a fada'il suwar da
shine wajen shi kansa din wannan gaskiya akwai tafsil zamu gani waɗansu sun bude kofar sosai waɗansu kuma sun dayyaka dan waɗansu sun ce hatta ai fada'il din idan idan aka dauke shi ala itlaqihi za a bude kofar shi ga bid'a yanzu kamar a ruwaito hadisai da basu inga kamar hadisan da aka ruwaito akan falala azumin rajab to hagan akai wannan kaga ya kunshi tabbatar da falala ga watan rajab din wajen azumi mai kuma da hadisan ba su inganta ba sai dai ko dake gaskiya na kamar azumin rajab hadisan daga mawdu'ai sai da'ifun jiddan nisfu sha'ban shine ake cewa wadansu daga ciki akwai hadisai wadanda suke ba su kai mawdu'ai ba ko shadidud da'af shi yasa ba aka samu waɗansu daga cikin tabi'in suke tafiya akan falalar wannan musamman tabi'in na ahlus sham amma gaskiya ne wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa albani ya tafi akan cewar alhadisud da'if bi halatta ma aiki hatta fi fada'il al'amal yace kuma wannan shine ra'ayin bukhari da muslim
ya san duk a wajen neman
tabari ta ai alqurani ne shi wannan da dan sauki shi wannan tunda kai kanka ma ko hadisi bai zo ba in kallizim ci wadansu ayoyi kana karanta su dan biyan bukatar ka ba kai bid'a ba tunda alqurani ne alqurani waraka ne ko da ina zaka na'am wala yardawna dhalika fil aqra ba karasa ba ko wala كما قال لا في العقد والحلال والحرام والحلال وقارس بيتي ديبا في العقد باسا يرداد ينهكا في العقد أي الأقائد أتكين أكيدوجي كما صفو فين الله عز وجل نعم دا ابن ديكي حلتا دا ابن ديكي كوروا غريش da kuma wajen fassarar zancen Allah wala a cikin hukunce hukuncen shari'a na daga haram da halal da waɗansu su manyan malamai sun ce su ne Ahmad ibn Hanbal da malaminsa Abdurrahman ibn Mahdi da malaminsa Abdullahi ibn al-Mubarak da waɗansu idan muka ruwaito hadisi a cikin halal wal haram shaddadna sai mu tsananta idan muka ruwaito a cikin abubuwan falala da makamantansu sai mu sassauta irin sai mu kyale irin su Ibn Isha irin su Abu Zubair da sai mu kakkarbe su na'am
wallahi dai tsatu ba'atun kullum man ba'atun ra'a fi sanadin warama an yaqula fil matn da'ifun qayyada bi sanadin khawfa majdi ajwada
na'am mutayana wala idha yashtaddu da'fun hakadhalika ba sa yarda a ruwaito hadisi da raunin sa ya tsananta wato ya zamanto shadidud da'f thumma man sannan kuma da'afan ra'a fi sanadin warama an yaqula fil matn da'ifun wanda yaga rauni a cikin wani isnadi kuma sai yayi niyyar ya fada akan cewar matanin da'ifi ne to ya kayyade shi bi sanadin da cewa da'ifi ne bi hada sanad yace wannan matanin mai rauni ne amma da wannan isnadin haufa maji'i ajwada saboda jin tsoron kar ya zama to wannan matanin ya zo da wani isnadi ajwad da yafi wannan kyau saboda haka sai ya kayyada kada ya idlaqi na'am wala yardawna zalika haka zalika malaman hadisi ba sa yarda da wannan fima idha kana idan ya zamanto ya shtaddu da'fun raunin ya tsananta wato raunin hadisin saboda kasancewar rawin kazzaban makaryaci ne ko kuma muttahaman bil kadhib wanda ake tuhumar sa da ƙarya ko da kirkiro hadisi ko kuma rawin fahishal galat mai wato kuskure wanda yake ya mugusta malan yace al-hafiz al-ala'i ya ruwaito ittifaqi akan wannan dan haka sharadin aiki da hadisi da'ifi ya zamanto a cikin kamar abubuwan falala kuma kada ya zamanto mai tsananin rauni aka ƙara sharadi kuma guda biyu akan waɗannan sharuɗa guda biyu ya zamanto ya shiga cikin ƙarƙashin asali a wato akwai asali da yake nuna masa bai zamanto shi akan kansa ya zamanto yana cin ƙashin kansa ba ya tabbatar da asali nasa don haka sai a fitar da abin da ake kirkirowa kaga ya fitar da bid'a domin shi abin da ake kirkira ba shi da asali albatta ba shi da wani asali na shari'a wato dole ya zamanto shi kansa hadisu da'if din a cikin fada'ilul a'mal yana da asali da ya dogara gare shi kar ya zamanto shine dalilin wannan abin da dalilin shine zai zamanto asali ga kansa sai dai ya zamanto karkashin wani asali na'am
sai dai zamanto misali shi kawai alim jani
sai dai yabi yanzu kamar wato kamar wani misali zamu kawo na'am fada'ilus suwar na alqur'ani fada'ilus suwar kamar fada'ilus suwar da suka zo ko azumi to amma mushkilan wajen azumi in ya kunshi tahsis kebance wata rana to kage wannan ba za a yi da hadis da'if ba dan wannan ya tadamman ithbatu asl akramakallahu to na'am wa an la yutaqada thubutuhu kuma kada ai itiqadin cewa wannan abin ya tabbata
bal
yutaqadu al-ihtiyat sai itiqadin al-ihtiyat cewa dan dai a dai zamanto dai a janibin wato baina dan tunda aka ce hadith da'if ne ba wai yana nufin kan cewa ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fade shi ba janibin raddi yafi karfi an fahimta to idan har akai aiki da shi a cikin fada'ilul a'mal to za a aiki da shi a cikin fada'ilul a'mal da itiqadin cewa koda ya tabbata tunda ba ana in case shine kamar wannan in case tunda abinda ya zamanto kan cewar janibin raddi yayi rinjaye bai nuna kan cewa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam bai fada ba a amma da yaglibu ala dhann cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai fade shi ba saboda suka kara waɗannan sharuɗa guda biyu wato Allah yutaqadu ayyuta Allah yutaqadu Allah yutaqadu thubutuhu bal yutaqadu al-ihtiyat na'am
walilla fi hadha al-akhir li'annahu la wajha lahu
to an yi tsokaci a cikin wannan sharadi na karshe da kanta ai babu wata fuska ta wannan babu wani dalili na kawo wannan
illa ma'na lil'amal bil-da'if fi mithl du'a'i al-a'dha
mhm
fil wudu
domin yanzu na'am domin babu ma'ana da wajen aiki da hadisi da'ifi a cikin misali hadisin addu'o'in da gabobi suke yi a wajen alwala illa kaunuhu matluban talaban ghayra jazim face je ana neman kai amma kuma talab ghayr jazim saboda haka an tabbatar da hukunci da mu karasa wannan bazu na'am wannan wato wannan suka ne akai akan cewar itikadin aiki da alhadisu da'if a cikin fada'ilul a'mal an yi tsokaci akan wannan domin gayan sa ko yanzu kamar ya kawo misalin kamar hadisin cewa gabobin alwala su ne maka addu'a aiki da wannan hadisin ya nuna istihbab to istihbab kuma daga cikin hukuncin shari'a saboda kage hena ya zamanto shine asalin da ya tabbatar duk kuma abin da ya kasance ka haka to ya zamanto sunna idan ku ya zamanto sunna to ya ayyana cewa ai itikadin cewa sunna ne saboda kage ya koma cikin babin alhalal wal haram din kenan
qala al-musannif
imamu yace imamu suyuti yace ana aiki da alhadisu da'if har wa yau a cikin hukunce idan ya zamanto a cikin haka akwai ihtiyat wato dan kada ya zamanto cewa ka zamanto dai on the safe side dan saboda kar ka je ka fada cikin hani to wannan ƙari ne ma da imamu suyuti shi kuma akan a cikin wato fada'il al-a'mal al-ihtiyat shine ya zamanto a cikin mas'ala misalan babu dalili akan ta amma akwai hadith wanda yake da'if ne to ya zamanto kan cewar ka tafi akan menene zakai ka tafi akan al-bara'atul asliya cewa wannan halal ne ko kuma ya zamanto kai aiki da al-hadithu da'if to in kai aiki da hadithu da'if kaga ka mai da shi cikin al-halal wal haram kenan amma yace ta babin ihtiyat to a cikin ihtiyat kuma za ka ga abinda ake kula da shi shine kai aiki da shi akan kanka kar ka dora mutane akai na'am a baraba kafa badan ka zamanto wara'u ne tawarru wara'u ne shine abin nan mutum ya bar abinda ya halatta saboda jin tsoron kada ya fada cikin abinda bai halatta ba tawarru ne
kamar a cikin sajjid da rayuwa idan kana idan wannan aikin da za ka aikata idan ba shi da matsala misali a addinance da shari'a ba sai ka daura hadisin ba saboda gudun kada a tabin da
shi abinda wato abinda za ka kula shi babin ihtiyat mutum yana aiki da shi ne a kashin kansa ba abu ne wanda yake zai zamanto kan cewar kayi ka dora mutane akai ba ko kuma kayi alƙalanci da shi na'am
kuma man fa akan ra'a fi sanadin
sannan wanda yake ya ga rauni a cikin wani isnadi wato shine ya ga hadisi da isnadi mai rauni kuma ya nufi yayi nufin ya fada a cikin wannan matanin ai wato hadisin wannan da yake da wannan isnadi mai rauni ya ce wannan hadisi ne da'if an yi kayyada an kayyada to labudda ya kayyade ya togace wannan da cewa zalika bi sanad ya ce da wannan isnadin sai ya ce da'ifun mai rauni ne da wannan isnadin saboda jin tsoron zuwan wani isnadin daban ajuwa da ya fi wannan isnadin kyau domin zai yi wa an ruwaito da shi da wani isnadin daban ingantacce wanda yake tabbatacce bi mithlihil hadith wanda yake tabbatar da hadisin da kuto yake tabbatar da hadisin wannan matanin da wannan isnadin na'am
wala tu da'if mutlaqan ma lam tajid
نعم تضعيفه مصرحا ان مجتهد كدك روننا حديثي مطلقا تكوج فسكا كاتش وانا حديثي ني ضعيفي ما لم تجد تضعيفه مصرحا ان مجتهد ما تصور بك سامو روننا ور wannan حديثن ان بينا شي ba daga wajen malami mujtahid wato daga imam min a'immatul hadith na'am
ولا تضعف اي لا تلزم بضعف الحديث
wato kada kai yanke kada kai jazma kai yanke hukunci da raunin hadisi ta kowace fuska ay ala sabilil itlaq ba tare da wani kaidi ba kamar kace wannan hadisin matanin sa mai rauni ne ko kuma hadisi ne da'if saboda kawai wannan isnadin matsawar baka samu wannan raunin na hukunci da wannan raunin hadisin ba shi wannan hadisin an bayyana shi daga imamin mujtahid shu malami babban malami mujtahid fi naqdil hadith ba mujtahid da ake nufi ana nufin mujtahid a kowane fanni ba a wajen naqdil hadith sune a'immatul huffaz to dan haka halaccin wannan yana takaita a bisa hukuncin babban malami daga manyan malaman hadisi bi isnadin yathbutu bihi cewa wannan hadisin ba a rawaito shi da isnadi da yake tabbata da shi ba ko kuma ya hukunci da cewa da'if ne ko makamancin wannan وجه القدح ينا بين ينا فسر يا مي دليلن دا اكي سوكا اكن انغانچن حديثن
فان اطلق
idan ya saki hukunci ba tare da ya kayyade ba bai fassara ba to akwai zance wanda yake zai zo yanzu الحافظ ابن حجر يا انبتا yace
annahu idha qala hafiz
idan babban malamin hadith wanda yake mai wato wato yawan sani a ilmin hadith mai jinjina riwaya wanda yake ya san abinda ake karba da wanda ba a karba in ya fada a cikin hadisi ban san wannan hadisin ba ko otumida alaihi zalika fi nafihi sai a hukunci a dogara da wannan wajen kora hadisin shi ne kamar da zaka ji imam ahmad ya fada cewa dukkan hadisin da yahya al-qattan yace la arifu fa laysa bi hadith ba hadisi bane na'am
la yuqal hadha mu'arif
ba za a ce wannan ya ci karo da abin da ya gabata ba na daga hikayat zuhuri tare da abi hazim na'am abin nan da yake da yace masa wannan hadithin la arifu sai yace masa dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ka sani yace a'a yace to nisfahu rabi ka sani yace a'a yace rub'ahu yace arju yace to sashi a cikin arruba wanda baka sani
wa bima fi fil hikayat al wasi'ah
da kuma a cikin hikayar da aka rawaito daga sha'abi
din anna shabban
cewa wani saurayi yayi magana a wajen sa sai yace
ma sami'na bi hada
mu ba mu taba jin wannan ba sai wannan dan saurayi yace
kullal ilmi sami'ta
yanzu dukkan ilimi ka ji ka taba jin sa ne ka ji koma ilimi yace a'a
kana fushatu
rabin safa
kana la
yace a'a to ka sanya wannan a cikin rabin wanda yake baka ji shi ba sai yasa sha'abi yayi kurunkus wannan rashin ladabi ne domin mu muna cewa to an yi jawabi akan wannan wannan kafin a tattara hadisai ne a cikin littafin
hadith
to a lokacin nan waɗansu masu riwaya suna da abin da baya wajen babban malami al-hafiz zai iya yiwuwa amma bayan tadwin an rubuta dukkan hadisai a cikin littafai do ana komawa ne zuwa ga al-kutubul musannafa yanzu ba a koma zuwa ga riwaya shafahiyya sai dai a koma cikin littafai saboda haka zai abu ne wanda yake mani sanci dukkan nisa ya zamanto min al-hafiz al-jihbi babban malami wanda yake kasur gumi a wajen ilimin hadisi abu ne wanda yake mani sanci a ce bai hangi abinda wannan sai yake kawowa bana hadisi zahiri shine rashin sa wallahu a'lam yanzu kamar yanzu in ka tsaya ka duba ko kai kane ka duba kawai aikin Sheikh Al-Albani a cikin silsila kai ka san kan cewa in dai Albani yace wannan hadisin bai san shi ba ka san zaka ce ai wannan hadisin babu shi in dai Albani ya faɗa saboda ganin yanda yake zakul tafan ma da baka taba jin su ba ko a mafarki wanda suke ma har yanzu a rubutun hannu suke su yake kowa wajen hukunci ga hadith to ballantana kuma wadansu to al-zahir dai idan mutun zai hukunci akan hadith in dai ba al-hafiz al-jihbi ne ya faɗa ba kada itlaqin hukunci da ba'f akan sa ta fuskar ta kowace fuska sai dai ya ce wannan isnadin bai inganta ba amma idan ya samu wani hafiz jihbi da ya yi hukunci akai to sai ya taqlid na'am to lokaci ayi subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.